الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 12 ga watan Rabiul Akhir, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 27 ga watan 10 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadisul Anbiya. Mun tsaya ƙarshen babi na 45, baban da ke bayani game da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qalatil mala'ikatu ya Maryam inna allaha astafaki wa qahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, wanda kasancewar shi wannan babi kamar yadda bayani ya gabata malam yayi shi domin kissanta mana kissa ta mahaifiyar annabi Isa alaihi salam, ita ce Maryam bintu Imran. Wanda kasancewar a ƙarƙashin wannan aya da malam ya zo da ita, wasu daga cikin magabata suka tafi akan cewa Maryam ita ma nabiya ce minal anbiya, ma'ana ba annabiya ce, kamar yadda dalilin da suka kafa hujja da shi a wannan aya shine daidai wannan gaba da Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza qalatil mala'ikatu ya Maryam, ba su labari lokacin da mala'iku suka faɗa ga Maryam mahaifiyar annabi Isa. Anan Jibrilu alaihi salam shine aka kiraye shi da wato sunan al-mala'ika ma'ana gaba daya saboda ja gaba ne a cikin mala'iku. Kamar yadda in ka koma can cikin suratul Nahl, Ubangiji ta'ala na faɗa ata amrullahi fala tasta'jilu, zai ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku, zai ce yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaku. Ash-shahid anan yunazzilul mala'ikata, Ubangiji ta'ala shike saukar da mala'iku birruhi da wahayi. Wani mala'ika ne yake sauka da wahayi zuwa ga annabawa? Shine Jibrilu alaihi salam. Nan ma lafazin al-mala'ika ba kowa ake nufi ba face Jibrilu alaihi salam, wanda kuma kar mu manta, kamar yadda ya gabata a kissar annabi Isa alaihi salam, an gane ku babu da ya gabata, wato kasancewar Jibrilu alaihi salam shine Allah ya tura shi ga Maryam, kamar yadda ya faɗa fata matsala laha basharan sawiya, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. Shine anan yace ba su labari lokacin da Jibrilu alaihi salam ya faɗa ga Maryam mahaifiyar annabi Isa, yace yake Maryam inna Allah astafaki, ki tabbata ubangijinki shine ya zabe ki, wa tahharaki, ya tsarkake ki game da duk wani datti hissan wa ma'anawiyan hissiyan wa ma'anawiyan, dukkan wani datti wanda yake hissi da wanda yake ma'anawi, wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin, kuma shine ya zabe ki ya daukaka darajarki ya fifita ki a bisa matan da kika hada zamani da su. Sai ya ce ya Maryam kunuti li rabbiki, ya ke Maryam wato ki da'a ga ubangijinki, wasujudi ki sujada, warka'i ki ruku'u, ma'arraki'ina tare da masu yin ruku'u. Ma'anar wasu judi warka'i ma'arraki'i a jumlace ki yi sallah tare da masu sallah, domin ita sallah ibada ce wadda take kunshe da ruku'u da sujada. Shi yasa da yawa malamai sukan fassara warka'u ma'arraki'i ma'ana ku yi sallah tare da masu sallah. Sallah ce aka ambace ta da wani bangare nata wanda yake mai girma shine ruku'u. Shine sai yake faɗa yace zalika min anba'il ghaibi, wannan labari da muke baka Ubangiji ta'ala yace min anba'il ghaibi, yana daga cikin labarai waɗanda suke na gaibu, wanda shi kuma do al'amari na gaibu hanyar sanin shi hanya ce daya daya shine hanyar wahayi. Don haka yace nuhihi ilaika, mu ne muke yo maka wahayinsa, ma'ana muke turo maka wannan sako, domin sanin gaibu abu ne wanda Allah yake banci kansa da shi, kamar yadda ya faɗa kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, kuma haka ya faɗa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, kuma haka ya faɗa wa lillahi ghaibus samawati wal ard, kuma ya kuma faɗa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul. Shine yace zalika, wannan labari da muke kissanta maka Ubangiji ta'ala yace min anba'il ghaibi, yana daga cikin labarai waɗanda suke na gaibu, nuhihi ilaika, mu ne muke yo maka wahayinsa, wama kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam. Ubangiji ta'ala yace baka kasance ba a gunsu yayin da suke jefa alƙalummansu domin yin ƙuri'a, ayyuhum yaqulu maryam, wane ne a cikin su wato zai tarar da Maryam zuwa gare shi, ma'ana ya rene ta. domin an samu ja'inja da hayaniya, kowa yana son cewa shi zai reni Maryam, shi zai tarar da ita zuwa gare shi domin kula da ita. To shi kodin lokacin da abu daya ya zamanto jama'a sun yi jayayya a kansa, kuma kowa yana da haƙƙi, kuma wani ba zai dangane ya bar ma ɗan uwansa, to hanya daya wadda shari'a ta shar'anta mana ai ƙuri'a, mai rabon Allah ya bashi rabon shi. Sai ya ce wa ma kunta ladaihim iz yaqtasimun, kuma baka kasance ba a gunsu yayin da suke husuma suke jayayya game da lamarin Maryam. Amma sai gaya ɗaya bayan ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada wannan kissa ta Maryam alaihi salam. Ta ina ya samu wannan labari? Ta hanyar wahayin da Allah yake yi masa. Wahayi kwa dalili ne wanda yake tabbatar da gaskiya ta annabta da manzanci, domin ba kowa Allah yake ma wahayi sai annabi daga cikin annabawa ko manzo daga cikin manzanninsa. To ash-shahid anan cewa inna Allah astafa ki, lalle ubangijinki shine ya zabe ki. Da wannan gaba, wato wasu daga cikin malamai suka kafa hujjar cewa Maryam ba annabiya ce, sai dai wannan ba dalili bane a fili wanda yake tabbatar da annabtarta. Haka suka ce a can cikin suratu Maryam, ai an jero ambatanta tare da annabawa, suka ce wannan shi ma yana nuna cewa ba annabiya ce. Kuma gaya wato annabi Yusuf Ubangiji ta'ala ya siffanta shi da cewa as-siddiq, Yusufu siddiqu aftina fi sab'i baqaratin al-aya. A can kwa Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida, mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, sai ce wa ummuhu siddiqa. To dukkan dai wannan ba bayani bane ba a fili wanda yake tabbatar da annabtarta da manzancinta. To tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa daga cikin mata akwai waɗanda suke nabiya, ma'ana annabawa, kamar yadda Ibn Hazm Allah ya ji kansa shi ya takaita su cewa a cikin mata guda shida ne kadai annabawa. Cai mata guda shida ne annabawa, ya zano su. Farko akwai Hawwa matar annabi Adam, na biyu akwai Sara da Hajar matan annabi Ibrahim, sannan akwai kuma mahaifiyar annabi Musa, sannan kuma da Asiya bintu Muzahim matar Fir'aun, sannan kuma da Maryam. An gane ko? Waɗannan su ne waɗanda Ibn Hazm ya tafi akan cewa gaba ɗayan su annabawa ne, tare da cewa al-Imamul Qurtubi a cikin shidar da Ibn Hazm ya zana shi ya sarrafa da biyu banda Sara da Hajar matan Ibrahim. Amma waɗannan hudun abun al-Imamul Qurtubi dukkansu annabawa ne, mahaifiyar annabi Musa da Maryam da Asiya sannan kuma da Hawwa. Tare da cewa abinda jumhurin malamai suke kai, babu wata mace wadda take ba annabiya, balma wato al-Imamun Nawawi a cikin littafinsa Al-Azkar ya ciro daga wannan Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni cewa ijma'i ne na malamai cewa kwata-kwata a cikin mata babu ba annabiya, a cikin mata babu ba annabiya. To shi yasa anan malam yayi wannan babi, yazo da wannan aya, domin ita ce makamar su malaman da suka tafi akan cewa wato ita Maryam wato ba annabiya ce. Amma dai a magana mafi rinjaye wanda jumhurin malamai suke kai, kwata-kwata a cikin mata babu ba annabiya. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إذا قالت الملائكة يا مريم إلى قوله فإنما يقول له كن فيكون قوله يبشرك ويبشرك واحد وقوله وجيها أي شريفا وقال إبراهيم المسيح أي الصديق وقال مجاهد هو ابن جبر الكهل الحليم ولأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل وقال غيره من يولد أعمى قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت مرة الهمدانية يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وقال ابن وهب هو عبد الله أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب هو المخزومي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرآه على زوج في ذات يد في ذات يده يقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بئيرا قط تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي وأني الزهري مالم الله يجيكن سنة فدا ونم بابي ني وندكي بياني جمد فدر وبنجي مي جرمادة أو ككا إذا قالت الملائكة يا مريم وبنجي تعالى يجي باسلا باري lokacin da mala'iku suka faɗa ga Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi wassalam wane ne ya faɗa shine Jibrilu alaihi salam yace da ita inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu lalle ubangijinki yana baki albishir wato da wata kalima ta musamman daga gunsa wa ake nihi da kalima shine Isa dan Maryam an ambace shi da kalima saboda an samar da shi ta hanyar kun fa yakunu kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa can cikin suratul maida shine yake cewa ismuhul masihu wannan da yake cewa ismuhul masihu isa ibn maryam wannan innamal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min ash-shahid wa kalimatuhu isa kalima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana domin Allah ya samar da shi ta hanyar fadar sa kun fa yakunu shine anan yace lalle ubangijinki yana baki albishir da wata kalima ta musamman daga gunsa sai yace ismuhul masihu sunansa wato shine almasihu almasihu asalin wannan kalima ta almasihu da Allah ya yi ma Annabi Isa laqabi da ita daga cikin magabata kamar yadda malam ya zo mana da tafsirin wannan kalima daga Ibrahim ibn Yazid an-Naka'i yace ma'anar al-Masihu shine as-Siddiq. An gane ko? As-Siddiq wanda ya kai matuƙa a wajen gaskatawa. Tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa an ambace shi da al-Masihu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi shi da albarka, ma'ana duk wani datti wanda yake na zunubi Ubangiji ta'ala ya wanke shi. Tare da cewa wasu suka ce an ambace shi da al-Masihu domin annabi Isa wato yakan shafi ƙasa, yakan yawo ko ina yawo yake, bashi da wani wuri wanda yake mazauni. An gane ko? Haka ya gama rayuwarsa bayya da wani wuri wanda yake na musamman. To illa kasancewar akwai bambanci tsakanin Isa al-Masihu da kuma Dajjal da aka ce masa al-Masihu. Shi Dajjal da aka kiraye shi da al-Masihu saboda idansa na dama a shafe yake, minal mashi ne kenan, wa huwa mamsuhu al-aini al-yumna, idan shi na dama a shafe yake, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari yake cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa innal masiha ad-dajjal, sai yace a'war al-aini al-yumna ka anna aynahu inabatun qafiya. To shine asali kenan, shi yasa wancan shi annabi Isa malamai suke bambantawa suke cewa al-masihu bil baraka, abin shafa da albarka. An gane ku? Shi kuma kenan dan a bambanta tsakanin al-masihu annabi Isa da kuma al-masihu shine Dajjal. To dan haka anan abinda muke so mu gane, akwai wani kuskure wanda yake a cikin yarenmu na Hausa, wanda ƴan mushan maimakon a ce musu nasraniyun a ce musu nasara, kamar yadda haka suka ambaci kansu, sai kaji ana ce musu al-masihu, kaji ana cewa ai masihi ne. To ai in ka ce ma ɗan mushan masihi, ka darjanta shi, ka mutunta shi, kuma ka danganta shi izuwa wanda barrantacce ne game da shi. In ka ce mai masihi, wai mabiyin annabi Isa fa, a hakika ku ba mabiyin annabi Isa ba ne. Inda mabiyin annabi Isa ne na hakika, to da ya yi imani da cikamakin annabawa da manzanni, da ya yi imani da Al-Qur'ani. Tunda annabi Isa alaihi salam ya faɗa ga mustanansa, kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratu Saff, wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kenan dan haka naka ce ma dan mushan masihi, wannan bai dace ba, iya abin da ya kamata ka faɗa masa ka ce nasrani dan mushan kenan, ba nasare, wanda haka suka ambaci sunansu, suka ambaci kansu cewa su nasraniyun ne. To shine anan Ubangiji ta'ala yace ismuhul masihu, wato sunansa shine al-masihu, Isa ibn Maryam kuma shine Isa dan Maryam, rasulullah manzo ne na Allah, kenan al-masihu laqabi ne nashi. An gane ku? Laqabi ne nashi, kamar yadda laqabin Abubakar Allah ya kara masa yadda as-Siddiq, kamar yadda shi anan wato Ibrahim ibn Yazid an-Naka'i ya fassara mana al-masihu bi ma'ana as-Siddiq, kenan laqabi ne, amma sunansa kamar yadda Allah ya ambata mana Isa shine yace Isa ibn Maryam rasulullah, shine yace ismuhul masihu Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam sai yace wajihan fid dunya wal akhirah, wato shi annabi Isa ma'abucin alfarma ne, ko kace wajihan ma'ana madaukaki ne mai daraja ne. Idan aka ce alwajih, wanda yake da fuska a gun jama'a, wanda ake daukaka shi, ake darjanta shi, ake kambama shi, shine ake kira alwaji. Kamar yadda annabi Isa Allah ya masa wannan lakabi na cewa wajihan fid dunya wal akhirah, haka annabi Musa ma alaihi salam, kamar yadda can cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Shine anan yace wajihan fid dunya wal akhirah, annabi Isa madaukakin daraja ne, Allah ya daukaka darajar shi, ya daukaka matsayin shi a nan duniya da lahira. Sai yace wa minal muqarrabina, kuma yana daga cikin ababan kusantarwa ga fadar Allah, ma'ana annabi Isa yana daga cikin makusanta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala, kuma yana yi ma wato mutane zance fil mahdi a lokacin da yake cikin zanan goyo, wa kahala da lokacin da yake gwarzo. Idan aka ce al-mahdi, kamar yadda bayani ya gabata, shine a Hausa ake ce masa asakwa-sakwa, ma'ana itace ne ake kafawa, a kafa icce can nan, a kafa icce sai a daura wani tsumma, sai a dora jinjiri yaro, sai a ringa rauda shi ana masa shillo, shine ake kira mahad. To amma ta yadda za a fahimta a Hausa, sai ake cewa zanan goyo. Kamar yadda ya gabata an gane ko can kissa ta Maryam alaiha salam, a can cikin surar nan, suratu Maryam, fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Wannan shine zancen da annabi Isa alaihi salam yayi ma jama'a lokacin yana cikin zanan goyo. Shine yace wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala, da lokacin da yake gwarzo. Sai yace idan aka ce kahal, shine ma'ana daga shekara 30 abin da yayi gaba, domin annabi Isa alaihi salam bai cike shekara 40 Allah ya dauke shi zuwa sama. Shine anan al-Mujahid ibn Jabr sai yace al-kahal, sai yace al-halim, ma'ana mutum wanda yake mai jimiri, mai hakuri, wanda kai dan ka fusata shi amma ba zai fusata ba, shine ake kira al-halim, mutumin da yake da hadi fushi. Wa min as-salihin, kuma yana daga cikin nagartattun bayi. Wannan duka yabo ne da jinjinawa daga Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Isa alaihi salam. Qalat rabbi, qalat sai ta fada ta ce anna yakunu li waladun, ta yaya ɗa zai kasance gare ni, walam yamsasni bashar, alhali dan adam wato bai shafe ni ba. Wanda ɗabi'ar samun ɗa kamar yadda Allah ya ɗabi'antar da bayinsa, sai idan namiji mace sai in ta haɗu da namiji sannan ake samun ɗa. Shi yasa a nan ta ce anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar, ta yaya ɗa zai kasance gare ni alhali ɗan a wani ɗan adam bai shafe ni ba. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha, Jibrilu alaihi salam sai ya ce da ita haka lamarin yake. An gane ku, Allahu yakhluqu ma yasha, Allah shi ke halittar abin da ya so halitta, don haka mai iko ne a kan ya halicci ɗa daga gare ki ba tare da uba ba, ba tare da namiji ya shafe ki ba. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha, haka lamarin yake, Allah shi ke halittar abin da yake son halitta. Idza qada amran, idan Allah yayi nihin hukunta wani al'amari samar da shi ko rasar da shi fa innama yaqulu lahu kun fa yaqul kisan da cewa kadai Allah yakan fada ga abun kasance fa yakunu sai ya kasance daidai da nufin Allah duk abin da Allah yayi nufin samar da shi ko yayi nufin rasar da shi to ta hanyar kun fa yakunu ne kuma abin yafi kyautawar ido gaggawa kamar yadda ya fada wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar lamarin mu bai zamanto ba in muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi face abu ne wanda yake daya daya kalamhim bil basar kamar kyautawar ido shine anan yace mata idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yaqul idan Allah yayi nihin zartar da wani lamarinsa yakan fada ga abun kun kasance fa yakunu sai ya kasance daidai da nufin Allah to shine malam ya zo mana da wannan aya shine cewa ila qaulihi fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun sai dai a cikin bayani har ya zo mana da kalmomin da suke bayan ita wannan aya gane ku da yace wa yuallimul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min ad-din ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakkaruna fi buyutikum inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin ash-shahid anan sai yazo mana da kalima ta al-akma al-akma idan aka ce al-akma shine yace man yusiru bin nahari wala yusiru bil layli wanda yake gani a cikin yini amma da zaran dare yayi baya gani shine a Hausa ake cewa dindimi kenan mutumin da yake gani garara garara a cikin yini yana gani amma da zaran magariba ta yi to kuma ya daina gani to shine ake kira al-akma wal akmahu man yusiru bin nahari wanda ke gani a cikin yini wala yusiru bil layli amma daddare baya gani kenan mai dindimi wa qala ghayruhu wani daga cikin malamai ya fada yace man yuladu a ama idan aka ce al akma wanda aka haife shi a makauce wanda a makahu ya zo duniya shine ake kira al akma amma in aka ce al a'ama wanda bayan da yana gani ya makauce shine ake cewa a'ama amma in aka ce akma wanda a makauce aka haife shi to wannan mu'jiza ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga annabi Isa alaihi ya karfafi annabi Isa kaga da warkar da wanda kwata-kwata ma dama a makauce ya zo duniya da wanda kuma da yana gani ya makauce a ɗabi'ance a hankalce wanne ne ya fi sauki wanda da yana gani ya makauce an gane ko kenan a hankalce wanda da yana gani ya makauce ya fi saukin lamari akan wanda daman ma a makauce ya zo duniya to dan Allah ya nuna mu'jiza gaskiyar annabta ta annabi Isa gaya wanda kwata-kwata ma bai ma taba gani a makauci zuwa duniya da zaran annabi Isa alaihi salamu ya shafe shi da izinin Allah sai ya samu lafiya sai ya dawo yana gani to shine malam sai ya zo mana da hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlu aishata ala nisa'i wato fifikon Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i abisa mata ka fadli sariri ala sa'iri ta'ani manzon Allah yace kamar fifikon gurasa ne akan sauran abinci an gane ko yadda ka san gurasa ko mu ce biredi yake da fifiko akan sauran abinci to haka Aisha Allah ya kara mata yadda take da fifiko da daraja wato akan akan mata. Malamai suka ce ita gurasa ita fa ba ruwanta da miya da komai ma ci za, yanzu in ka dauki burodi da menene ba a ce shi, abincin da za a ci da burodi akalla ya fi kala goma. Duk wani abinci sai kai ma burodi ma haɗe kai, in ya kai ya kawo ma burodi shi kadai abinci ne sai a ci shi hasan. Amma wani abincin in ba da miya ba ai ba zai ci ba. To shine malamai suka ce kamantawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yema wato gurasa akan sauran abinci shine kasancewar gurasa ta fifici sauran dukkan wasu nau'ikan abinci. Kuma ga ya asalinta da alkama ake, alkama kuma tana daga cikin fiyayyen abinci. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fifikon Aisha akan mata kamar fifikon gurasa ne akan sauran abinci. Sai yace kamula minar rijali kasiro, manzo Allah yace da yawa daga cikin maza sun cika sun batse, ma'ana sun kai matsayi wanda yake na daraja. Gane ko, inda za a ce ka lissafa mazaje waɗanda suka cika suka batse suka kai matsayi na daraja, to ba sa lissafuwa. Sai ya ce amma walam yakmul minan nisa'i, daga cikin mata ba wadda ta cika ta batse ta kai matsayi na daraja, illa Maryamu bintu Imran, in banda Maryam diyar Imran, wa Asiya tumra'atu Fir'aun, da Asiya matar Fir'aun. An gane ku, da Asiya matar Fir'aun. Wannan duka yana daga cikin dalilan malaman da suka tafi akan cewa Maryam da Asiya su ma annabawa ne daga cikin, an gane ku, mata ne annabawa daga cikin annabawan da Allah ya aiko. Sai dai ba dalili bane a bayyane wanda yake tabbatar da annabta da manzanci nasu. Kamar yadda jumhurin malamai bayani ya gabata sun tafi akan cewa a cikin mata babu daidai da ɗeba annabiya da Allah ya taba turowa. Malam sai zo mana da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, nisa'u Quraysh khairu nisa'ir rakibna al-ibla. Manzon Allah ya ce matan Quraishawa su ne fiyayyun matan da suka haura kumi. Dukkan matan da suka haura kumi a duniya, to waɗanda suka fi su daraja suka fi su matsayi su ne matan Quraishawa. A duk macen da ta haura kumi, to babu mace wadda take fiyayya sama da matan Quraishawa. Wa ake nufi a nan? Ana nihi da Aisha da Khadija da kuma wato Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin waɗannan su asalin su tushen su Quraishawa ne. An gane ko? Shine yace kenan fiyayyun mata waɗanda, shine yace khairun nisa'i wato nisa'u Quraish wato matan Quraishawa, manzon Allah yace khairun nisa'i rakibnal ibla, su ne fiyayyun matan da suka haura kuni. Kenan sai ka ce Aisha da Khadija da Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yake faɗa, sai ya ce a hanaku ala difle, kuma su ne mafi tausaya maɗa. An gane ku, sun fi tausaya maɗa. Don haka kasancewar shi wannan yana daga cikin siba wadda su matan Quraishawa suka kaɗaita da ita, an gane suka keɓanta da ita, ma'ana tausaya maɗa. Domin in aka ce alhaniya, mace alhaniya wadda take tsayawa tsayin daka game da kula da ɗanta, kuma balma shi wannan lafazi ba sa amfani da shi sai ga macen da mijinta Allah ya yi masa rasuwa take yin aure domin kawai ta tsaya ta kula da ƴaƴanta, to ita ce suke ce mata alhaniya. wanda wannan kuma dabi'a ce ta su su matan Qurayshawa. Idan mace Allah ya yi mata rasuwa in tana da ɗa, to wannan kula da ɗan ta fi fifita shi akan yin aure. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta su da wannan sifa, yake cewa ahanahu ala aladifli, su suka fi kowace mace tausayawa ga ɗa. Wa ar'ahu ala zawjin fi zati yadihi, manzo Allah yace kuma su suka fi kiyaye mishi game da ma'abuciyar hannun shi, ma'ana dukiya. Su suka fi kowace mace tattala ma miji dukiyar shi, su matan Qurayshawa. Yana daga cikin abin da suka yi fice da shi, suka yi fice akan shi dukiya ta miji, to sukan tsaya su kula da wannan dukiya, su kiyaye ta, su tattala ta. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa ala ithri zalik a ƙarshen wannan hadisi, sai ya ce wa lam tarkam Maryam bintu Imrana ba'iran qattu, yace Maryam kwadiyar Imran da dai bata taba hawa ragumi ba. An gane ko? Da dai bata taba hawa ragumi ba. Me yasa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wato yake wannan togaciya cewa Maryam ko bata taba hawa ragumi ba, wato yana nihin cewa bata cikin wannan lafazi wanda yake gamamme. Da manzon Allah ya ce matan Qurayshawa su ne fiyayyun matan da suka haura kuri, kenan ita ko bata taba hawa ragumi ba ita Maryam. Shi ne yake cewa walam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qattu, yace Maryam diyar Imran yace bata taba hawa ragumi ba. Tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa a to ai kasancewar shi Abu Huraira shine ya fahimci cewa ba'ir baya kasancewa sai daga ragumi, yace shi aka ce lafazin ba'ir ana amfani da shi ma ga jaki. An gane ko? Ana amfani da shi ga jaki, wanda ga ƴan uwan Annabi Yusuf abinda suke fatauci a kansa, jakuna ne suke hawa su je su labto abinci. To kasancewar shi wannan hadisi dai a takaice, ko mu ce wannan babi da malam yayi shi ne akan nuna mana wato matsayi na Maryam alaiha salam, wanda tana daga cikin mata waɗanda suke masu daraja, musamman ma wasu daga cikin magabata kamar yadda bayani ya gabata sun tafi akan cewa ba annabiya ce, amma dai a magana mafi rinjaye a duk annabawan da Allah ya turo gaba daya babu mace, kamar yadda jumhurin malamai akan haka suke, balma Imamul Haramain ya hakaito ijma'i cewa kwata-kwata babu wata ba annabiya mace, kamar yadda malamai suka yi ijma'i akan haka. Babu qaulihi ta'ala ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innamal masihu isa ibnu maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamal lahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Qala Abu Ubayd kalimatuhu ay kun fakan, wa qala ghayruhu wa ruhum min ay ahayahu faja'alahu ruha wa qawlihi wa la taqulu thalatha. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي هو عبد الله بن عمرو أنه قال حدثني أمير بن هاني أنه قال حدثني جنادة بن أمية قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد وحدثني ابن جابر عن أمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وتوانا بابي نيواندك بياني جمال فتر الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب ونجي تعالى كفتا ياكو مزوال التافي mazawali tafi lakabi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma yahudawa da yan musha, domin su yahudawa daga cikin mabiyan annabi Musa ne alaihi salam suka kirkiri yahudanci. Shi ko annabi Musa alaihi salam shine Allah ya ba littafin at-taura, kamar yadda su nasarawa daga cikin mabiyan annabi Isa ne alaihi salam su ne suka kirkiri nasaranci da sunan addini. Shi ko annabi Isa Allah ya saukar masa da littafi wanda ake ce masa al-injil, to shi yasa Allah yake musu lakabi da ya ahlal kitabi, ya kuma zawwa littafi. Ubangiji ta'ala ya ce la tagalufi dinikum, kar ku zurfafa a cikin addininku, ma'ana kar ku wuce makadi da rawa, ko ka ce kar ku wuce gona da iri. Idan aka ce al-gulu shine mujawazatul haddi, wuce iyaka, ga inda aka ce ka tsaya a sai ka wuce, ka nuna gwaninta da iyawa, to shi ko addinin Allah ba a yi masa gwaninta. Wajibi ne ga mumini inda aka tsayar da shi ya tsaya, kaga wannan hani ne kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala ga su mazawwalin tafi, cewa kada su zurfafa a cikin addini su wuce iyaka, wanda hanin bai takaita ba akan su, ya hada dukkan mumini har zuwa kiyama. Shishiki a cikin addini haramun ne, shi yake janyo halaka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada iyyakum wal guluwa, ku kiyaye shishigi da zurfafawa. Sai ya ce fa innal guluwa ahlaka man kana qablakum, domin shishigi da zurfafawa manzon Allah ya ce shi ya halakar da wanda ke gabanin ku na al'umma. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce ya ahlal kitabi, ya kuma zawwalit tafi, la taqalu fi dinikum, kada ku zurfafa a cikin addininku, kar ku wuce iyaka. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, kar ku sake ku faɗo wata faɗa ga Ubangijinku illal haqqa, in ba faɗa ta gaskiya ba. An gane ko? Wala taqulu 'ala Allahi, kar ku sake ku faɗo wata faɗa ku danganta ga Ubangijinku illal haqqa, ai illal qawlal haqqa, sai dai faɗa ta gaskiya. Sai yace innamal masih, ku san da cewa kadai shi almasihu abin shafa da albarka, Isa ibn Maryam, Isa dan Maryam rasulullahi, manzo ne na Allah, manzo ne na Allah. Kaga wannan kasancewar iya matsayin annabi Isa ne Allah yake nuna mana, matsayin shi jakada ne daga cikin jakadunsa. Annabi Isa ba Allah bane kuma ba dan Allah bane, manzo ne daga cikin manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo. Shi yasa anan Ubangiji ta'ala ya zo da lafazin innama, innama siga ce daga cikin su ya gula hasr, malamai suka ce tusbitul mazkura ba'adaha wa tanfi ma adahu, tana tabbatar da abinda aka ambata bayanta, duk abin da ba shi ba kuma ta kore shi. Shi yasa yace innamal masihu, kusan da cewa kadai abin shafa da albarka Isa ibn Maryam, Isa dan Maryam Rasulullah, kadai manzo ne na Allah. Shi ba Allah bane, ba dan Allah bane, manzo ne daga cikin manzannin da Allah ya aika. Bugo da kari wa kalimatuhu, kuma Isa kalima ce ta Allah. Alqaha ila Maryam, wanda ya fuskantar da ita gabai wasa Maryam. An gane ku? Gabai wasa Maryam. Wa ruhun minhu, kuma Isa rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta. Ai ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allahu azza wa jalla, rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta. A'a, ba bangare bane ba daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun minhu, ai ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allahu azza wa jalla, kamar yadda Allah ya faɗa ga annabi annabi Adam, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, idan na daidaita halittarsa na busa masa min ruhi, kenan daga raina, kenan min ruhi daga rayukan, daga ran da na halitta. Ubangiji ta'ala yace fa qaulahu sajidi, to shine yace wa ruhun minhu. Sai ya ce fa aminu billahi, ku yi imani da Allahn da ya aiko shi annabi Isa, wa rusulihi, da manzanninsa. Ma'ana ku yi imani da Allah, ku kadaita shi da bauta, wa rusulihi, kuma ku yi imani da manzanninsa gaba daya. Wala taqulu salasa, wato kar ku fada ku ce shi annabi Isa wato cikon alloli ne guda uku, kamar yadda Allah ya faɗa laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasa, kenan kar ku ce Allah cikon alloli ne na uku, domin sun tafi akan cewa Isa Allah ne, Maryam ma Allah ce, sannan kuma ga Allah mahaliccin kowa da komai. Shi yasa duk waɗanda suke da wannan aqida ta taslis, Ubangiji ta'ala ya kafirtar da su. Wanda suke da aqidar cewa Isa Allah ne, Maryam Allah ce, sannan kuma ga Allah mahaliccin kowa da komai, shine yace laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasa, shine anan yace wala taqulu salasa. Sai yace innamallahu ila, yace intahu khairan lakum, ku hanu, ma'ana ku kai matuka, ku daina wannan fada, daina wannan fada, khairan lakum shine ya fa alkhairi gare ku. An gane ku? Shine yace intahu, kenan walintihau yakunu khairan lakum, ma'ana ku hanu, ku daina ku kai matuka, hanuwar zai zamanto shine alkhairi gare ku. Sai yace innamallahu, kusan da cewa kadai Allah wanda yake abun bauta bisa cancanta da gaskiya, ilahun wahid, abun bauta ne daya daya. Innamallahu, kusan da cewa kadai abun bauta na gaskiya, ilahun wahid, abun bauta ne daya daya. Subhanahu an yakuna lahu walad, Ubangiji ta'ala ya tsarkaka da ɗa zai kasance gare shi, ma'ana matsayinsa ya wuce a ce ya rigida. Subhanahu an yakuna lahu walad, Ubangiji ta'ala ya tsarkaka da ɗa zai kasance gare shi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, domin shi ke da mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da yake cikin ƙasai bakwai. To wanda yake da mallakar sammai da ƙasai da abin da yake cikinsu, me zai yi da ɗa? Ba kowa ba yake buƙatar ɗa, sai wanda yake gajiyayye, kasashe, wanda baya iya tsayawa da kansa, wanda yake neman a taimaka masa. To Allah mawadaci ne, saman bakwai da ƙasan bakwai da duk abin da yake cikinsu halittar shi ne, bayin shi ne, mallakar shi ne, to me zai yi da ɗa? Shi yasa da yace subhanahu an yakuna lahu walad, sarki ya tabbata gare shi an yakuna lahu walad, da dan zai kasance gare shi, ma'ana matsayin shi a ce ya rike, ya wuce a ce ya rike da, sai ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard, domin duk abin da yake cikin sammai da kasai nashi ne, halittar shi ne, bayin shi ne, kuma mallakar shi ne. Sai ya ce wa kafa billahi wakila, wato Allah ya isa mawakilci akan kowa da komai. Wa kafa billahi wakila, ya isa da Allah mawakilci akan dukkan kowa da komai. Ala Abu Ubayd, Abu Ubayd shine Al-Qasim ibn Sallam, ɗaya daga cikin malaman lugha, malaman hadisi, yake cewa kalimatuhu, fadarsa da yace wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhuhu, sai yace ay kum fakana, ba'ana ya kasance ne ta hanyar kenan kum fakana, kamar yadda ya fada innama, in yake cewa inna masalu Isa inda Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kum fayakun, inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, shine anan yace ay kun fakana, shine ma'anar wa kalimatu, domin Allah ya samar da shi ta hanyar kalima ta kun fayakun. Wa qala ghayruhu, wani daga cikin malamai ya fada yace wa ruhun minhu, ma'ana wa ruhun minhu ahyahu, Allah shi ya rayar da Annabi Isa, fa ja'alahu ruhan, ya maida shi rai ne, an gane ko, wanda yake lumfasawa daga cikin rayukan da Allah ya halitta, an gane shine yace ma'ana ai ahyahu, Allah ya rayar da shi, fa ja'alahu ruhan, ya maida shi cewa rai ne daga cikin rayuka, an gane ko, kuma kace rai ne kenan daga cikin rayukan da Allah ya halitta. Shine sai ya ce wala taqulu salasa, kenan kar ku ce wato alloli uku ne, kamar yadda kenan su ƴan mushin suke fada. To shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Ubada ibn Samit, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa man shahida alla ilaha illallah, duk wanda ya shaida ya tabbatar da cewa a sama ko a ƙasa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illallah, in banda Allah mahaliccin kowa da komai, wahadahu, shi kadai yake, la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya kwata-kwata, a zatinsa ko a sunayensa ko a sifofinsa ko a ayyukansa, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ya tabbatar da cewa Annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'i, abduhu, bawa ne na Allah, wa rasuluhu, kuma manzansa ne, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, kuma ya tabbatar da cewa Annabi Isa bawa ne na Allah, wa rasuluhu, kuma manzansa ne. Cewa abdullahi, malamai suka ce wannan raddun ne alan nasara, martani ne ga su in nasarawa da suke cewa Annabi Isa Allah ne ko kuma dan Allah ne, raddi ne Allah yake musu cewa abdullahi bawa ne na Allah, kamar yadda shi Annabi Isa ya faɗa inni abdullahi, ni bawa ne na Allah, ataniyal kitaba, kenan raddi ne ga su ɗan mushin masu aqidar cewa Allah ne ko kuma dan Allah ne. Wa rasuluhu, da yace manzansa ne, wannan kuma raddi ne ga yahudu, wanda su a aqidar yahudu Annabi Isa dan zina ne. To Annabi Isa manzo ne daga cikin manzannin Allah, manzanci ko wannan ita ce daraja kokuwa a cikin ƴaƴan Adam wanda Allah yake kai bawa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kuma yi imanin cewa Annabi Isa kalima ce ta Allah wanda ya fuskantar da ita zuwa ga baiwarsa Maryam. Wa ruhun minhu, kuma yi imanin cewa Annabi Isa rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta. Wal jannatu haqqun, ko kuma ka ce wal jannata kenan adafi, wa anna al jannata haqqun, ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ce, والنار حق كما يتبتد تشيوا وتا اتما غسكياتي manzo Allah yace adakhalakullahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna a bisa abin da ya kasance tare da shi na aiki in ya zo a wanke bai lauci ba wasu kaya waɗanda suke na haƙuƙuwan wasu kai tsaye yana haɗuwa da Allah makomar shi aljanna in kwa ya zo da wasu laifuka to wannan laifuka ba za su haramta masa shiga aljanna komun badade komun dadewa makomar shi ita ce aljanna duk wanda ya mutu akan tauhidi makomar shi aljanna duk wani aiki da zai aikata na saban Allah in dai ba shirka bane to ba zai haramta masa shiga aljanna shine yace adkhalahullahu aljannata ala ma kana min al'amal komun kankantar aikin sa komun karancin aikin sa in dai yazo da wannan tauhidi to makomar shi ita ce aljanna to wannan shine malamai suka ce idan dan mushin zai musulunta irin wannan kalimatu shahada kin ake lakanta masa domin ya barranta game da waccan mummunar aqida amma in da mun ba ma guje ne kawai abinda zaka nema a gunsa yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma in dan mushin ne zai musulunta a hannunka to abinda zaka lakanta masa kace yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu to haka zaka lakanta masa in dan mushin ne قال الوليد سيكيتشوا وحدثني ابن جابر عن أمير عن جنادة وزاد الرواية سيادة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء أي أدخله الله الجنة سيكي من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء سيكيتشكم على ما كان من الأمل الذي شكر دشي الجنة daga kofofinta guda takwas sai ya zaba sai ya darje kuma akan abin da yake tare da shi na aiki akan abin da yake tare da shi na aiki akwai ma'ana biyu ma'ana di yawan laifin sa in dai babu shirka a ciki to karshen makomar shi aljanna ce koda an azabtar da shi kuma alama kana min al'amal ma'ana ta biyu komun kankantar aikin shi na alkhairi komun karancin aikin shi na alkhairi makomar shi aljanna ce in dai mutun ya mutu akan wannan aqida akan wannan tauhidi nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك